Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 25 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Dakarun Ukraine na janyewa da gabashin birnin Severodonetsk bayan shafin makonni ana kai hare-haren babamai da kuma fada da sojojin Rasha akan tituna a cewar gwamnatin yankin. Gwamnatin Luhansk Sahi Haidi ya ce tana dakarun sojojin dake Severodonetsk sun karɓi umarnin komawa wasu wurare. Wani shugaban sojojin Ukraine na yankin ya ƙara da cewa bai dace a cigaba da rike Severodonetsk ba, yayin da nasarar da Rasha ke samu ta haddasa fargabar cewa za a iya katsa birnin da kewaye. Shugaban da Rasha ta samu ya kawo Kremlin dab da karbe ikon lardin Luhansk, ɗaya daga cikin manufofin yakin Rasha. A ɗaya bangaren kuma, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na baiwa ƙasarsa a matsayin ƴar takara a jiya Juma'a. Wani muhimmin mataki na shiga kungiyar. An kuma bayawa Moldova matsayin ƴar takara shiga kungiyar ita ma. Jami'an tarayyar Turai sun bayyana matakin da matsayin mai tarihi, amma sun yi gargaɗin cewa dole ne ƙasashen biyu su yi sauye-sauye masu tsauri kafin su zama cikakkun mambobi. A cikin wani saƙon haɗin gwiwa da aka watsa ta kafar talabijin ga al'ummar ƙasar ta Ukraine, shugaba Zelensky da firaminista da kakakin majalisar dokokin ƙasar sun kwatanta matakin na ƙungiyar tarayyar Turai da sauran lokuta na tarihin Ukraine. Ya kuma ce tsarin ba za a taɓa sauya shi ba. Kakakin majalisar dokokin Ukraine Ruslan Stefanchuk ya kira matakin a matsayin wani saƙo na siyasa mai ƙarfi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa taron ƙasa da ƙasa kan samar da abinci a jiya Juma'a cewa duniya na fuskantar haƙiƙanin haɗarin faɗawa yunwa a wannan shekara, kuma shekarar 2023 na iya zama mafi muni. Yaƙin da ake yi a Ukraine ya ƙara dagula matsalolin da ake fama da su tsawon shekaru, da sauyin yanayi da kuma cutar coronavirus da har yanzu ba a murmure ba, in ji Guterres ta saƙon bidiyo ga taron ministocin tsaron abinci na duniya a Berlin. Ya ce tashin farashin man fetur da taki na matuƙar shafin manoman duniya. Ya shafi dukan kayan amfanin gona da aka noma, gami da shinkafa da masara, wanda ke shafa biliyoyin mutane a faɗin Asiya da Afirka da ma Amurka, in ji Guterres. Ya ci gaba da cewa batun rashin abinci na wannan shekara na iya zama ƙarancin abinci a duniya a shekara mai zuwa. Daga ƙarshe, kotun ƙolin Amurka ta soke dokar kundin tsarin mulki ta zubar da ciki a Amurka, inda ta bar ta ga jihohi su yanke shawarar ko za su amince da tsarin da aka kafa a faɗin ƙasar tsawon shekaru 50. Kundin tsarin mulkin ƙasar bai yi magana zubar da ciki ba, kuma babu irin wannan haƙi da wani tanadi na kundin tsarin mulki da ya ba shi kariya, in ji mai shari'a Samuel Alito a ra'ayinsa mafi rinjaye tare da wasu alƙalai huɗu masu ra'ayin mazanjiya. Suka ce lokaci yayi za mu bi kundin tsarin mulki kuma a mayar da batun zubar da ciki ga wakilan da aka zaɓa. Hukuncin na jiya Juma'a ya zo ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka fallasa wani daftarin matakin farko na shawarar Alito a wani shafin yaɗa labarai wanda ya haddasa zanga-zangar masu fafutukar kare zubar da ciki a faɗin ƙasar. Yayin da soke hukuncin da babbar kotu ta yanke a shekarar 1973 kan shari'ar da aka fi sani da Roe versus Wade, da kuma wata shari'a ta daban mai suna Planned Parenthood versus Casey, ba ta sanya doka hana zubar da ciki ba. Tasirinta na shari'a kuma zai mamaye ƙasar nan da nan. Cibiyar Gutmacha, wata ƙungiyar bincike na fafutukar kare zubar da ciki, ta yi kiyasin cewa jihohi 26 galibi a kudu da tsakiyar yamma.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Waya san gobe banda Allah Allah sane mu ganta wanda dai ya sane mu ganti Sai ka tsaran yo kana da hali sai ka tsaran gobe babu hali ko Allah shin ya gane wannan Haka dan kasuwa ka gane Kasada yong yun asini chi Bobe ba asini chi To duka Allah ya kala wanga Baya sang boba banda Allah Seka gasari ki yan asanota Seka saran boba asanota Kasana jiru aini chingi Duka Allah tigana wanga Seka sarai yong kunada halin Abin da jarjun ya koyi ba mai isa ya gane sai ne inye ni mu gane sai da tin kun ga sai mu gane kinya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi san gobe banda Allah Sai ka tsaran yau kana da kuki sai ka tsaran gobe babu aku Allah tigana wannan Sai ka tsaran yau ko babu aku sai ka tsaran gobe kai mota ka tsaran gobe kai gidare to duka Allah ya gane sirrin Allah tigana wannan sai san gowan da Allah Uwa jama'a Naila da gabi gare ku dan rabana rasul mai sarauta sarjan da ba kamar shi dan uwa mu shuka hairi hairi yana da lana dan wanda ka shuka hairi ya dan ka za su samu matan ka za su samu jikoki su zo su tabbata kan taɓa kunnen su zo su tabbata salayi kan mutunci don Allah kar mu shuka sharri don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo maganin sharri kun ga magani sharri kun ga kar ku yin shi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne kuma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya naku ya New York ya ruwan wannan mako
alhamdulillah lafiya kalau malam ga ruwa kuma ga zafi
adamuwa ana ruwa ana rana aka ce wai haushi mai daddawa
gaskiya
ai ni ko ta zo mun kan gaba baba lambuna ina ta cuya sai da wata kawata ta zo tace to wannan hutun juntin din da za a yi za ta zo ta ya ni ko baba ni ne takin kaina na samu
wannan
da ake tara shekara guda ina tara taki ai sai ka zo ka na zama sarkin noman Maryland
shike nan magana ta kare ai samu noma da mun girbe amfanin gona
na gada sarkin noman Boston yanzu muna ci muna gasa ne kai waye gone shi za ta fi
za a karama
yau zan ce kowa ya rika daukar hoto don hoto shaidawa
haka ne
Allah tabbatar da alherin sa
amin summa amin
kamar yadda muka saba baba kuma yau mun tashi ranar bukukuwa ko
ya malam bukukuwa aisa go
sai wanda aka ga daman zuwa to bari ku faro daga jihar Yobe gaisuwa da fatar alheri ta iyalan Alhaji Shu'aibu Baba Alaraba da Honorable Muhammad Isa Bello waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Adamu Shu'aibu Baba da ake cewa Talba da kuma Fatima Muhammad Awal za a yi wannan auren ne ranar 1 ga watan Yuli da ƙarfe 1:30 na rana bayan sallar Juma'a za a yi kuma auren ne a Don Itebet Housing Estate kuma masallacin Juma'a na Damaturu to Allah ya nuna mana Allah ya sa anya a dace Allah kuma ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare sai kuma aure na iyalan Brigadier General Sani Kuka Shika Usman abokin dan jarida baba
lallai
ai abokin dan jarida ana ma magana sarkin yakin Kangwan Katsina to baba shi zai aurar da ƴaƴansa ne guda biyu sai dai ka san waɗansu lokuta ana kunya fadin sunan amare ko
Allah sarki eh
to a wannan karan angunan ne yan wato angunan ne ba a so a san sunan su brigadier ko kaje ka inda ne Nabila Sani Usman da kuma engineer Fatima Sani Usman su ƴaƴan brigadier su ne kawai aka
bai aka ambata sunayensu
yawa to da dai angunan su za a daura wannan auren in Allah ya kai mu zuwa anjima a masallacin babban masallacin Mambila Bara dake Aso Koro a birnin tarayya Abuja kenan ba da a yau din nan da karfe 1 na rana za kuma a yi walima da karfe 2 na rana a Nawowa Event Center da ke barikin Mambila a Asokoro din. Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin.
Sai kuma wannan sakon gaisuwa fata alheri da taya murna ga babban aminin wannan shiri Yahaya Shafale a Kefi jihar Nasarawa Najeriya wanda za a daurawa aure da amaryarsa na Hawwa'u a garin Sabon Gida a jihar Nasarawa da ke gidan limamin Kana Malam Gambo a yau din nan sai dai ba a faɗi daidai lokacin da za a daura wannan auren ba to Allah ya ba da zaman lafiya da zaman tare
amin to sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Musa Tukur da na Alhaji Abubakar Macika na daurin auren ƴaƴansu Lawal Musa da Aisha Macika wanda aka daura a makon da ya gabata a garin Kaduna Allah ba da zaman lafiya akwai kuma sakon taya murna ga iyalai na marigayi Alhaji Alin Kumashi Koki da marigayi Dr. Sa'id Ma'azu Sheshe na daurin auren ƴaƴansu Mujtaba Ali Muhammad Dr. da kuma amaryarsa Khadija Sa'idu Mu'azu Sheshe wanda shi kuma an riga an daura a jiya Juma'a kenan a masallacin Zarban akan titin Tijjani Balak Al Rawi a Kano shi ma Allah ba da zaman lafiya sannan kuma muna da sakon taya murna zuwa ga wato mai martaba turakin Sangaru Bajoga karamin hukumar Funakayi Alhaji Sulehi na Yashi Bajoga na daurin auren yarsa Zainab Sule na Yashi da angunta wanda shi ma an riga an daura a jiya a masallacin Jibwis na Mus'hab bin Umayya a Bajoga yace sako ya fito daga Yariman Sangaru Alhaji Adamu Muhammad wato da wakilin Sangaru Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru da kuma baba Yakubu Makeri na gwamma dan mutan Ghana
to fa
ke ce
an baka ta ta mu shiga
sai ba wakili ne ko waliyin aure ne aka dauke ni ba
ko ba menene
to Allah wani zaman lafiya ya bada zira a tsayyaba
amin to baba sai kuma mu mika sakon ta'aziya bari mu mika sakon ta'aziya a bare huce ga malam Ishaya Kure da mai dakin Salaraba domin rasuwar su ya farin su Pasis Kure Kolo wanda ta rasu ranar Laraba da ta gabata bayan gajeren jinya ta rasu ta bar karamar yarinya da kuma mai gidanta to Allah ya ji karai mu kuma ya kyautata namu karshen
amin to sai kuma ta'aziyya ta fito daga mai martaba sarkin zangon kuma sai Sultan Umar Faruk Said zuwa ga Alhaji Musa mai canji a kasuwar Asawasi Kumasi na rasuwar mahaifinsa Alhaji Muhammad Dambala mai sayar da kayan basko a garin Bako wanda Allah ya masa rasuwa mako da ya gabata to sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalai baki daya da Alhaji Aminu Karami Allah ya kara hakuri kuma Allah ya ji kan magabata baki daya muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas na rasuwar wato yayansa kenan Malam Abdul Aziz a unguwar Fadama da Allah ya ma rasuwa a shekaran jiya to Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu zuwa
amin kuma amin to baba bari kuma mu koma zangon gaishe bari mu bude wannan babi da gaisuwa da ta fito daga hannun Ayuba Bafullatani dake aiki a zone A unguwar yan majalisa Abuja wanda yake gaida sarki Isa Azandi jihar Plateau sai kuma mahaifinsa Alhaji Hamidu da Hajiya Fatu da Ajuji sai Hashimu da Maimuna da Dalha Abu dan Asabe da Jamila da Baby da kuma Sarkin Zandi sai Fulanin Jigam da Danshum a jihar Plateau to Allah ya sa na faɗi wannan daidai
amin
sai kuma Yahaya Danno ne ko Danno ne
haka
azare daga jihar Bauchi wanda yake gaida abokansa kamar haka Alhaji da Sarkin Fawon Ajiyan Katagum da Alhaji Ahmadu Kakai Talban Darajiya to Allah ya sa darajiya na haka ne da na Mairo Umar Makira da Lawan bin Hambali sai Umar Abubakar Odoji Azare da Kawu Mai Ruwa Bajuga gaisuwa fata alheri daga Isa Lawan Girgin magajin garin Girgin jihar Yobe Nigeria zuwa ga Iliya Useni journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da shugaba Yusuf Muhammad JKM Fataskum da Iliyasu Kawuwa da Abu Anur Fataskum sai Mansur Sani Binnin Kebi da Alhaji Hassan mai waya kan giwa da Tukur Harka Rijau sai Saidu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da Baba Gana Alhaji da Buwa Nguru sai Saidu Gagiyo Katamma da shugaba Laraba Diba mai abincin Fataskum da kuma shugaba Laraba mai fura Fataskum da fatar an tashi lafiya
amin suma amin sai kuma gaisuwar abar yahuce da ta fito daga Aliko Autaka Binta Yalwa gidan akwati barkin Ladi jihar Plateau yace ku mika min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Babangida Abuba Fajewa ta kai da Uzairu My Heart Saminaka da Usaini Dangote Karasuwa da matar shi Aisha Karasuwa jihar Yobe da Bashir Tela Lafiyan Bari Bari da Alhaji Kabir PRO tare da matansa Fasuma da Sha'awa a gindin akwati sai kuma Alhaji Babaji tare da matar shi Biba da Maryam a gindin akwati da Umar Garu da matar shi Hawwa a gindin akwati da dan Juma mai faci gindin akwati da Ibrahim Musa wa da barakin Ladi sai kuma Sani CID Makole da JT Lauji Kanduna da Sani mai lange-lange Yauri to sai kuma gaisuwar abar yahuce ta fito daga Alhaji Husaini Atadaku na da kuma mazaunin nan New York wanda yake yana gaida yayarsa Hajiya Mai Riga da kuma kawarsa Hajiya Aishatu Ahmad da kuma matarsa Hajiya Habiba mai tuwo a Kaulin Accra. Sai kuma yace gaisuwa ta musamman zuwa ga shehunsa Khalifa Sheikh Yahya Al-Amin a Shukura da kuma amininsa Alhaji Nur Hamza mai lakabi Bidaru a Dakuma. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Abdulrazak Sarkin Baranda da matansa Mahajiza da jaririyarsu Abiba da kuma Sarkin Musulmi na New York Alhaji Yahuza Abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin Kumasi. To da fatan an wayi gari lafiya.
To amin. To baba, kamar yadda muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabida da haka bari mu jire da wannan sako da ya fito daga hannun Abba Sa'ad Mahuta. Yace yana gaida mamarsa Malama Murja Yusuf na Manzo mai gora huntuwa da ɗansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha baban gida kuma ɗan autansu Usman Sa'ad Mahuta, sai Fa'ilu ɗan Ladi Mahuta da Usman Shitu Mahuta. Daga ƙarshe yana gaida mai nasara wa huntuwa da fatar an tashi lafiya.
Amin summa amin.
Labarin da zan baka labarin wata ce mai abincin sayarwa.
To
da na samu labarin nan sai ta tuna man da Hajiya Aljanna.
Eh, Hajiya Sa'adu ne fulan Aljanna.
Sai ta tuna man da Hajiya mai fulan Hajiya Sa'adu mai fulan ƴan gayuwa ne yau.
Haka eh.
To muna jinjina mata da fatan Hajiya an tashi lafiya. To wannan labarin mai take kama da wani bata wani baba.
Haka, na'am.
Wai wata Hajiya ce ta iya sanwa, ta iya girki kwarai da gaske abincin sayarwa, amma kuma matsalar ta shine masifafiya ce ta kin kari,
ba ta da hakuri da customer.
Yawa, ba ta ba customer ba, ba abokan aiki ba, masifa.
Ikon Allah.
Banda masifa kuma ga ta bata bambaroro wa bala'i.
Asha.
To ga ruwa ga masifa, amma ba mutane ba ta ko sun zance ba za su dawo ba, sai su dawo saboda ta iya sanwa. Shi ke nan sai wani matashi a ungo ya ce ya san maganinta.
To
sai ran nan ya yi shiga ustan
ya faddaka ba haka.
Yawwa, ya shigo ɗakin abinci ya yi oda, ya oda ya gama cin abinci, ya kammala cin abinci sai mai karɓa kuɗi ta zo ta ce mashi, malam kuɗinka 1,100 ne. Kudin abinci sai ya kalle ta. Ya kalle ta yace bata kudin sun yawa. Dan sai kawai ya nemo masifa mata.
Ya nemi masifa da gurin ta.
Yace bai biya, yace bai biya ta je ta gaya mu Hajiya bai biya. Kudin sun yawa sai an rage miki. Sai dan yarinya tace zai ta gaya mu Hajiya tace ga wani mutum fa ya zo ya ci abinci. Ta gaya mishi kudin yace bai biya. Hajiya tun tayi ta zagi
da ban mai gire rijima
zai ci yawa sai ke da zai ci abinci bai biya ba kaza 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 tana ta asar tana ta masifa wannan ga shege da zai kawo min iskanci gare ni
abun ya kai haka
Hajiya tana fitowa take ido hudu da mutumin da ya banda kama ustaz
eh kama ustaz ga idan
yawa tai shiru ta koma ciki ta kira mai karba kudi sai ta kama mai karba kudi kuma masifa 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 ke ba ta cewa kaza kaza malami kaza 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 sai ta ce kije ki dauko mishi fakitin ruwan sanyi guda biyu ki dauko mishi fakitin 5 alert guda biyu ki dauko mishi tsawon wata guda biyu masu sanyi haka dai
masu sanyi haka mai kuma ce maka
yawa akan kudin akan 1,200 da 100 da aka ce biya ki biya aka tattara ma mutaci ka chip aka
mika mishi ai da ai ni da ustaz suke gadi
yawa yawa aka hada ustaz Malam Malam aka hada mishi shiri tip aka bashi shikenan da aka bashi ustaz ya tafi ana dan tana cewa malam to sannu malam kaza 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 to sai Allah hutar da gajiya haka sai ana ta lallabo ustaz ya fice
shi ko ya dai biyu
yawa malam mun gode Allah saka da aliri shikenan ustaz na fita sai Hajiya ta fadi kasa
kuma
tana ta gumi tana ta gumi tana ta gumi mutane suka tsaya suka ce a Hajiya Hajiya lafiya ita ne aiki tana Hajiya lafiya Hajiya lafiya Hajiya ta samu kanta ta bude baki ta bude ido sai ce dan ubanki baki ga shekau bane
Ko
da garaya an daina masifa ko kuma ta shiga ta tayi to Allah ga daya sani
gaskiya
na kuma na ba da daga gaba da sai sabini da aka tilas mu ja burki dan kamar da wanda ba ta wada yanzu
amma da biyu baba ya ku ba ke yi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin dake faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.